to yanzu mun kara karfin sojojin da ke wurin units da ke wurin duk an kara musu abubuwan aiki
sabon babban hafsan hafsoshin rundunonin sojan Najeriya kenan Major General Christopher Gwabin Musa a wata hira da nayi da shi lokacin da yake komandan rundunar yaki da Boko Haram ta Operation Lafiya Dole General Siji Musa wanda dan asalin yankin karamar hukumar zangon Kataf a jihar Kaduna ana haife shi a birnin Sokoto a shekarar 1967 dan kwas na 38 wanda ya kammala makarantar horas da hafsoshin soja ta NDA a shekarar 1991 sabon jagoran rundunonin sojan Najeriya wanda ya halarci kwasa-kwasai a ciki da wajen Najeriya irin su China da Amurka ya rike mukamai da dama a gidan soji ya kuma yi aiki a karkashin rundunar majalisar dinkin duniya General Siji Musa wanda ya sami lambobin girma daban-daban har sama da 23 ya taka rawa sosai a matsayin komanda a rundunar yaki da Boko Haram ga ma kadan daga cikin irin tattaunawa da nayi da shi a lokacin da yake fagen daga
mun tabbatar wa mutane kasu damu komai yanzu jirage muna da su yanzu suna kallo ko e kowane lokaci sojojin mu an kara musu mutane an kara musu mukamin aiki in Allah ya so za a samu su
ranka yadda kama hanyar da maturin nan ko suna cewa lalle za a yi yan Boko Haram din nan suna kusa-kusa da hanya ba ne suke ba me zai hana ku bi su inda suke din ku gama da su ne
su yadda suke ka gane yadda muka yi magana suna cikin jeji ne suna boye-boye yadda ma suke yanzu yawanci suna cikin kauyuka inda mutane suke zama in za su wani abu ne sai su fito su ga mota su zo to in yan kauyukan su ma suka ce to yau mu ba mu son ku wannan abun zai kare so ba abun da sojoji ne kawai za su yi ba
kafin dai nadin nasa shine komandan rundunar soji masu yaki na gaba da gaba wato infantry na Najeriya Major General Torid Abiodun Labaja shine sabon babban hafsan hafsoshin sojojin kasa wanda zai canji Lieutenant General Faruk Yahaya an haifi Major General TA Labaja a karamar hukumar Ilopu Irepodun dake jihar Oshun a shekarar 1968 General Labaja ya kammala makarantar hafsoshin soja ta NDA a shekarar 1992 ya kuma halarci kwalejin horas da dabarun yaki ta Amurka baya ga kwasa-kwasai da dama da ya yi a cikin gida Najeriya da ma kasashen Afrika ya kuma sami horon yaki a sama a kan tudu da kuma a cikin ruwa ya rike mukamai da dama a gidan soji a mukami na bayanan da ya rike shi ne babban komandan runduna ta daya na sojan Najeriya mai rikwata a birnin Kaduna inda ya taka rawa sosai wurin yaki da 'yan bindiga kamar yadda tsohon kwamishinan tsaro na jihar Kaduna Samuel Arwan ke shaida min
shi Labaja gwarzo ne a soja ne wanda ba matsoraci bane soja ne wanda shi da kanshi yake jagoranci a filin daga ba so ɗe ba ba so biyu ba akwai ba ta kashi daban-daban da 'yan ta'adda shike jagorantan wannan gwagwarmaya din wadda akai
Samuel Arwan Air Vice Marshal Hassan Bala Abubakar shine sabon babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya dan asalin yankin karamar hukumar Shanono a jihar Kano ana haife shi a shekarar 1970 ya kammala makarantar horas da soja ta Najeriya wato NDA a shekarar 1992 Air Vice Marshal Abubakar wanda matukin jirgin sama ne shi kuma ya halarci makarantar horas da dabarun yaki ta kasar Masar ya kuma taba rike komandan matuka jirgin sama na fadar shugaban kasa kafin da yin nasa shine babban hafsa mai kula da inganci da aikace-aikace a hedkwatar sojojin saman Najeriya sannan sai Rear Admiral Emmanuel Ogala wanda shine sabon babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin ruwan Najeriya Admiral Ogala wanda dan asalin jihar Enugu matukin jirgin yaki ne na ruwa dan kwas na 39 ya kuma rike mukamai daban-daban kafin nadin da aka yi masa a jiya mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria